gari kane zaka eti yarinya mba kimi kabane ya ke kaimawa in kaima inna tabaki mi tabane zanna ke tai ina in tai garin da dutsara tattai ita dai gata na abuna
John Tiwo don bore wannu da da waina kanno bore gice morguwin dogan daga hayayi kayayi zankai hamai gijon titi jonti foyan gubor bakarandi afoyan kanu borsi afoyan no tarbiya zankai gudu berai aji mama candimu
alajabi kuma mai ban mamaki
yandi kayango har ka hun kuna igogate walmo zamanu ka gubi sandan gubandi shi gate
har yanzu ana gata na amma
ba halga kason igijon titi amma manti danga wato nu wankan borai mandirnyan gadai ni giti aran bai son zamanu barmai zamanu wo borai iskan jontibon kaldai ira a fallan fallan ingimo kalkauye ira nigdi igicher morgu do waina kan gijon titi amma gallai hawo borian gon kan si ba jontibai da manti lokol livre ga jontai kan ya igite isi
cikin wangar suka gani cikin livrori suna karantawa
dai aranwo ranga takana zankai murgijin dika ise
muna yi
irgati hal suba irgijonti te dortunasi irgizankai morgu gijonti yente gaso bai ga haru
ana dare dare
yandika yengowo iginigine kan bereifo wal tarbiyi fogo arakan igizankai dundunandi
kasancewa yanzu da ya zamanto kaga
sonki sigijonti yente borai ba fullan sidijonti zankai siguru tarbiya hannu amma da digo gijonti yente zankai gugor ga hangan haiki gogiki da zankai te do son wani tarbiya hannu don di ne halga kaso igogu jonti yente no gizankai morgu imgor ga hangan do iguru tarbiya hannu amma son zanka fullon fullon no gonda tarbiya hannu don di ne ba son igogu so bai gijonti yente no zankai gudu tarbiya hannu
da tarbiya ta hibin kasa ga yara